Rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kudade miliyan 100 na sefa da ƴan Niger mazauna Togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa. Sanadiyar takun sakar da ke tsakanin hukumomin CNSP da kungiyoyi irin su CDAO da EU da dai sauransu ya sa kawancan kungiyoyi na Front Patriotique pour la Souveraineté FPS kauracewa zaman kasafta waɗannan kudade. Kamar yadda wani jigon su Bana Ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira
miliyan 25 ne kungiyoyi da anka raba ma sun kai kimanin 17 anka kai shi wajen gidauniyar nan anka ce mu zo mu zamna a raba mun kace a mu ɗan hararen hulla abinda muke yi ba na a zo a kasa kuɗi ba a bamu ne mun kace mu a iskadri muke wanda yake so ya kawo mun tallahi can yake tarda mu mu kira wa ƴan jarida kowa shaida.
Wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji kungiyoyin na FPS musamman gwamnan Yamai Janar Abdu Asman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta.
Sai ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardunsu na shari'a suna da balshe. Mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu. A cikin mu duk wanda anka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa. Ba kama mu ba bisa kan mun handami kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun kace wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu san mu samu sabani sakakanin mu da wanga iko da muke kawo magowan baya gwagwarmayar da yanzu CNSP take yi gwagwarmayar mu ne da mun ka soma tun shekaru da shekaru muna yi kenan yau su sun ka zo sun ka tarda mu a cikin gwagwarmaya General Chani da CNSP har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a dage shi a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin hararen hulla
mun nemi jin matsayin gwamna akan wannan zargi sai dai haka bata cin ruwa ba to amma wani dan farar hula na daban Ibrahim Namaiwa na kungiyar RPDS dake bayyana ra'ayinsa akan wannan dambarwa ya gargadi takwarorinsa ƴan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya
a matsayinmu na ƴan kungiyar horar hula da ya kamata muke aiki dan ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma kanmu adalci to abinda ni sani tsakanin na da Allah shine cewa lalle gwamnatin jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi ba ya can waɗanda suke cikakken bayani sun san da cewa bai yi ma ƙasar Niger ko da an kai wannan zaman taro
a ranar 2 ga watan Satumban 2023 ne kungiyoyin fararen hula suka tare a harabar sansanin sojan Faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun Faransa daga Niger abin da yasa ƴan ƙasar mazauna ƙasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kuɗaɗe har ma da tacimaka irin su shinkafa sai dai wasu daga cikin irin waɗannan kungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kuɗaɗen shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.